sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba 25 ga watan Mayu shekarar 2022. Haba ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanan labarai.
To Hadiza, jiya Talata, kasar Russia ta ƙara kaimi a harare da take kaiwa dakarun Ukraine a yunkurin kwace yankin Donbass. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya Talata cewa kasashe da ya kwatanta da waɗanda suke gefen hanya suna cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa Rasha. Kana a jamhuriyar Niger kuma shugabannin hukumar 'yan sanda daga sassa daban-daban na kasar sun gudanar da taron kwanaki biyar a birnin Yamai da nufin nazarin hanyoyin inganta aikin tsaro a wannan lokaci na yawaitar miyagun aiki.
Kanan labaran kenan. A Najeriya, jagoran al'umma sun ce akwai buƙatar ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa domin shawo kan yadda ƙiyayya da juna ke ci gaba da haɓaka da nufin wanzar da zaman lafiya.
For example, what happened in Anambra is most dehumanizing and most terrible for an innocent woman and her children to be slaughtered and killed just because of their ethnicity or their religion.
Domin cimma wannan manufa, wata ƙungiyar sulhunta mabiyan addini a Najeriya mai suna Religious for Peace ta ɗauki matakin ganin mabiyan addinai sun mutunta juna.
Da mu Christians da Muslims da Judaism dukkan mu dan Adamu ne, wato ake ce da mu Abrahamic religion, dukkan mu daga iyali ɗaya ne, amma mutane ba su sani ba, suna ta kawo tashin hankali ta wasu ayyukan da bai kamata.
Muna kuma dauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata, kasar Russia ta ƙara kaimi a hare-hare da take kaiwa dakarun Ukraine na yunkurin kwace Donbass bayan watanni uku cur da shugaban Russia Vladimir Putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a Ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarin da gwamnatin. Wadanda ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan Ukraine da suka hada da Severodonetsk da ke gabar gabashin kogin Sveti Donetsk da birnin tagwaicinsa na Lysychansk da ke bangaren yammacin gabar kogin, inda dakarun Rasha suke dannawa ta wurare uku don kewaye su. Gwamnan lardin Luhansk na Ukraine Sarahi Gaidai ya ce kaimin barin wuta da ruwan bama-baman da Rasha ke yi ya ninka ninkin baninkin. Ya ce suna lalata birnin ne kawai mai kimanin mutane 15,000 a ciki. A cikin jawabinsa da dare da ya yi a baya-bayan nan, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shekaran jiya Litinin cewa a makonni masu zuwa yakin zai kasance mai tsananin wahala kuma dole ne mu lura da haka. Yana mai nufin da faɗa a yankin Donbass. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya Talata cewa ƙasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa Rasha. Ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin Moscow da Kyiv. Ramaphosa ya yi waɗannan hulicin ne a lokacin da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a Afirka da nufin samar da goyon bayan diplomasiya ga Ukraine. Kasar Afirka ta Kudu mai alaka ta kudu da kudu da Moscow saboda goyon bayan da tarayyar Soviet take baiwa gwagwarmayar yaki da wariyar launin fata, ta kaura cewa kuri'a da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada na yin tir da mamayar Ukraine da kuma yin Allah wadai da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger kuma shugabannin hukumar 'yan sanda daga sassa daban na kasar suna gudanar da taron kwanaki biyar a birnin Yamai da nufin nazarin hanyoyin inganta aikin tsaro a wannan lokaci na yawaitar miyagun ayyuka.
Wannan taro da ke samun halartar dukkan wasu masu bakin fada a jiya sha'anin ayyukan 'yan sandan Niger na matsayin wata haduwar musanyar bayanai a tsakaninsu ta yadda za a ƙara jan damara a ci gaba da neman hanyoyin tunkarar kalubalen da suka addabi jama'a a yau a birane da karkara inda ayyukan asha ke ƙara yawaita. Kwamishinan 'yan sanda Dr. Abu Muntari shi ne kakakin hukumar 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya.
Taro ne na ƙara ma juna sani. Saboda jahohin aka diba suna da ɗan bambancin abubuwan da shahi tsaro tsakankaninsu. To kuma bayan haka nan a diba a gani me ya kamata a ƙara gyarawa wanda zai sa mu 'yan sanda da kanmu mu ji daɗin ta yadda aikinmu wa mu wa mu ma baki ɗaya. Hari da aka kai ma hukumomi ko ma'aikatan na 'yan sanda, misali kamar bakin iyaka in muka dauka a jihar Tilabiri inda muka dora samun hari so ɗaya so biyu har so uku, abubuwa ne waɗanda ya kamata mu ƙara diba su mu ga me ya kamata a yi.
Jihar Agadez mai makwabtaka da ƙasashen Mali, Algeria, Libya da Chadi na daga cikin yankunan da suka fi fama da 'yan takife. Shugaban hukumar 'yan sandan jihar Kwamishina Isufu Haruna Ali da ke halartar wannan zama ya yi mana bayani a game da halin da ake ciki.
Iyaka da wannan kasashen ba ƙaramin ƙalubale ne gare mu ba, kwaya sai ta bi ta Agadez take ta yawon na kasashe.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wakilin sashen Hausa a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ba jimawa ba, baba zai sake dawa don kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. A Najeriya, jagororin al'umma sun yi ittifaki cewa akwai buƙatar ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa domin shawo kan yadda ƙiyayya da juna ke ci gaba da haɓaka da kuma wanzar da zaman lafiya. Wannan na zuwa ne lokacin da ake ci gaba da samun rahotanni kisan gilla ga jama'a a yankunan da ba nasu na asali ba. Abinda mai alfarma sarkin Musulmi ya buƙaci jama'a da su kai zukata nesa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Najeriya dai ta kasance ƙasa wadda ke da al'ummomi masu mabambanta addinai da kuma ƙabila waɗanda ke zaune wuri ɗaya shekaru da dama. Duk da da'awar zaman lafiya da juna da manyan addinan ƙasar ke koyarwa ga mabiyansu, wasu lokuta akan samu tashi-tashi hankula sanadiyar addini ko ƙabilanci. Hakan ne ya sa shugaban majalisar koliya kan lamuran addinin musulunci a ƙasar, mai alfarma sarki Musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar, ya nuna damuwa akan yadda kafafen sada zumunta na yanar gizo ke rurrutu irin waɗannan matsalolin.
For example, what happened in Anambra is most dehumanizing and most terrible for an innocent woman and her children to be slaughtered and killed just because of their ethnicity or their religion.
Alal misali, abin da ya faru a jihar Anambra abu ne na dabbanci kuma mummuna. A yanke mace da 'ya'yanta waɗanda ba su ji ba su gani ba wai saboda bambancin ƙabila ko addini. Yana so sanar da jama'a cewa tuni na yi magana da gwamnan jihar Anambra Charles Soludo da wasu jagororin yankin kan wannan batun, kuma na gamsu da matakan da suke ɗauka ta shawo kan tashi-tashi hankulan jama'a a yankin na gabashin Najeriya don mu zauna lafiya da juna. Mu muna kula da duk wanda ya zo cikin mai zauna, don haka muna son a kula da mutanenmu da ke zaune a wasu wurare.
We take care of everybody here. We want everybody also somewhere to take care of our own people.
Mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo, wanda ya ziyarci fadar mai alfarma sarkin Musulmi a wata ziyara da ya kai a Sokoto cikin daren jiya Talata, ya aminta da cewa lallai haɗin kan ƙasar ne kawai zai iya tsirar da ita da kuma ci gaba da riƙe martabarta ga idanun ƙasashen duniya.
The unity of this country is the reason why we are respected. It's the reason why we
haɗin kan ƙasar nan ne yasa take da kima a idanun duniya, kuma dole ne mu riƙe wannan martabar. Kar mu yarda da duk wani abu da zai kawo illa ga haɗin kanmu. Wannan ce hanyar da ya kamata mu zauna a ƙasar nan, ƙasa wadda ke da mabiya addinai daban-daban da kuma ƙabilu daban-daban. Kai kuma wanda bai imani da wani abin bauta ba, idan Najeriya ne dole mu zauna lafiya tare da juna. Wani abu da kan ɗaurewa 'yan Najeriya kai shine jagororin al'umma sun jima suna da'awar zaman lafiya tsakanin jama'a, amma kuma hakan bai hana samun tashin hankali idan wani abu ya faru. Mataimakin shugaban Najeriya dai ya zo Sokoto ne domin ganawa da wakilan da za su yi zaben fitar da 'yan takara na jam'iyyar APC, kasancewarsa ɗaya daga cikin masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar. Sai dai an hana 'yan jarida shiga wurin ganawar wadda ta gudana cikin daren jiya Talata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga babu makeri da karshen labaran duniya.
Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce an kashe mutane 15 wanda a halin yanzu mutanen da aka kashe sun kai 18 a makarantar yara a jiya Talata. Abbott ya ce wanda ake zargi da harbin wani matashi ne dan shekara 18, shi ma ya mutu kuma an yi imanin jami'an da suka kai dauki ne suka kashe shi. Ya ce an kashe yara 14 da malami daya a makarantar primary ta Rob da ke Ubalde, mai tazarar kimalin mal 85 yamma da San Antonio. Abbott ya ce wanda ya harbin yana da bindigar hannu da watakila babban bindiga ne. Motar daukar marasa lafiya sun kwashe yara 13 zuwa asibitin Ubalde bayan da aka samu rahoto wani mai harbin mai kan uwa da wabi a makarantar primary ta Rob da ke Ubalde, mai kimanin kilomita 135 yamma da San Antonio, inji jami'an asibitin. Ba a dai san yanayin munin raunukan da mutane suka samu ba, kamar yadda ba a san ko an kammala kidaya mutane da suka mutu a cikin wannan lamarin ba. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda 3 a yau Laraba, inji Koriya ta Kudu sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya kammala ziyararsa a Arewa maso gabashin Asiya. A cikin faɗakarwa ga manema labarai, sojojin Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami daga yankin Sunan na Pyongyang zuwa gabar tekun gabashinta. Jami'an tsaron gabar tekun Japan su kuma sun bayar da rahoto cewa Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da yasa aka samu sabani tsakanin adadin makamai masu linzami da Japan da kuma Koriya ta Kudu suka bayar ba. Kazalika babu wata alama game da iyakar makaman rokan ko kuma inda za su fadi. Jama'an Amurka sun yi ta gargadi cewa Koriya ta Arewa na shirin yin gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango ko watakila ma gwajin makamin nukuliya a lokacin da Biden zai kai ziyara a Asiya. Da yammacin jiya Talata ne Biden ya kammala rangadinsa na kwanaki 6 wanda ya kai a Koriya ta Kudu da Japan.
A gaida baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiyar sulhunta mabiyan addinai a Nigeria mai suna Religious for Peace ta ce dole sai mabiya sun mutunta addinan juna idan ana buƙatar samun zaman lafiya, daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da rashin fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban a Najeriya. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim, Pastor Simon Dolly na ɓangaren matasa Krista a Najeriya ya bayyana cewa
akwai kuskure da yawan da yake faruwa a wannan lokaci, domin mutane sun ɗauki maganar addini suka sa kai suna so su kawo tashin hankali a wannan ƙasa. Da mu Christians da Muslims da Judaism dukkanmu ɗan Adamu ne, wato ake ce da mu Abrahamic religion, dukkanmu daga iyali ɗaya ne. Amma mutane ba su sani ba, suna ta kawo tashin hankali ta wasu ayyukan da bai kamata ba. Na lura cewa wannan duk abubuwan da yake faruwa nan akwai maganar siyasa a ciki, akwai 'yan siyasa da suka fake a wannan lokaci suna neman su kawo tashin hankali. Mu kuma shugabannin addini ya kamata mu maida hankali. Kalmominmu da muke yi da rubutu-rubucin da muke yi muna turawa gaskiya bai cancanta ba, domin duk abin da zai kawo ga kisa ga mutum gaskiya ba mai kyau bane. Mu maida hankali abubuwan da muke a wannan lokaci, domin yanzu nan lokaci ne da mutane da yawa ransu a bace, ga wahaloli sun yi yawa, mutane ba su da kuɗaɗe a hajiyarsu, rigimo suna da yawa, talauci ya yi yawa, kuma jahilci ya yi yawa. To abu karami kaɗan kawai yanzu sai kawo tashin hankali a ƙasar nan.
Irin wannan kira da faɗakarwa da ƙungiyoyi na addini da ma wasu da ke rajin zaman lafiya hada da matakan da gwamnatoci ke dauka kan lamarin na da matakar mahimmanci a daidai wannan lokaci musamman idan aka yi la'akari da yanayi na zamantakewar da ake da shi a Najeriya wacce ke da mabiya addinai iri daban-daban cikin al'umma fiye da mutum miliyan 200 kamar yanda Pastor Yohana Buru yayi kare akai
kamar yadda Yesu Almasihu ya fada mana sowa kanka abin da kake sowa dan wanka ko makwabcinka babu wanda ke bin addini da gaske za a bata mai shi addini har ya ji daji domin da haka ina kira ga kowannen mu ya ko ɗan Najeriya mu zama masu mutunta addinin juna mu girmama addinin juna ko ba mu cika addinin juna domin muna da addini mu ji tsoron Allah duk abin da zai kawo fitina ko hargitsi ko yamutsi abin da zai hana mu cin gaba da zaman lafiya a Najeriya ina roƙonku da musulmai da kristoci ku dawo cikin hankalinku
ta fuskan addinin Islam kuwa Sheikh Imam Abdul Malik ya bayyana cewa
kamata musulmin mu su san cewa addinin mu ya karantar da mu zaman lafiya tare da su wanda Allah ta'ala kaddara zaman mu tare walalla yanayin su da yanayin tunanin su ba daidai bane da mu amma mu muke kokari wajen dan cewa mun sayar da haƙƙin su kuma wannan addinin musulunci shi ya karantar da mu wannan yana da kyau mu dinga referring matters din mu zuwa magabatan mu shugabanni mu na addinin musulunci limaman mu wanda muka san cewa suna fikusu a kusa da mu mu nuna musu su ba mu fatawoyi wanda ya dace da abin da ya kamata muna fata yan uwa musulmi duk inda muke mu yi kokari mu tiyaye kuma Allah ta'ala yayi mana jagora
a ƙarshe dai an buƙaci kowane dan adam ya guji daukar hukunci a hannunsa da sunan addini wanda yin hakan ke haifar da hargitsi da rashin zaman lafiya tsakanin al'umma Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com yanzu sai ku dada gyara zama don ku saurari shirin
baki mai yanka wuya ana ci gaba da samun hayaniya a yayin da jam'iyyun siyasa suka da kufa kan tsayar da yan takarar zaben shekara ta 2023 Assalamu alaikum. Yanzu haka jam'iyyun siyasa a Najeriya sun so mu gudanar da zaben fidda gwani domin tsayar da yan takarar su a matakai daban-daban na babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Domin cimma wa'adin da hukumar zabe ta INEC ta shata na gabatar da dukkan yan takara a ranar 3 ga watan Yuni mai zuwa. Tuni da wasu jam'iyyu suka so mu tsayar da yan takarar su musamman na mukamman majalisun dokoki na jihohi da na tarayya. Yayin da kuma aka so mu shirye-shiryen tsayar da yan takarar gwamna. To sai dai fa ana samun hayaniya da korafe-korafe musamman a jam'iyyun APC mai mulkin kasar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP inda wasu yan takara musamman a wasu jihohi suke zargin wasu jagororin jam'iyyun da kokarin doki dora na yan takara a maimakon bin zaɓin jama'a. Hakan ce ke faruwa a jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Inda wasu 'yan takarar gwamna ke korafin fifita wani ɗan takara a kansu a yayin da a jam'iyyar APC mai adawa a jihar tuni 6 daga cikin 'yan takarar gwamna 7 suka miƙa takardar koke zuwa ga uwar jam'iyyar ta ƙasa suna zargin jagororin jam'iyyar na jihar da fifita wani ɗan takara a kansu dan majalisar wakilai kuma tsohon gwamnan jihar na riƙon ƙwarya da ke neman jam'iyyar ta APC ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar Sokoto Abdullahi Balarabe Salami na cikin masu wannan korafin
tun karon farin yadda aka hito da tsari na shugabanni a jihar Sokoto ya saba ma tsari da ka'idodi abinda aka ce guidelines wanda an ka hirgasuwa wajen nada shugabanni domin dukkan yan takara abinda ya kamata ga ka'ida ya an zo wajen zabe na ESCO na wadda kwanan local government wanda dan takara a kira shi shi tsaya shi bilayi Yabi Layi wanda ya yi rinjaya shi zai zamo da wannan mukami, ko kuma a yi abin da aka ce consensus. Abin da kuwa consensus sai da ɗan takara sun haɗu sai su fahimci juna, sai guda bar mu guda. To Sokoto ba haka nan ba, sai suka yi wata kamanniya na consensus, suka samu wasu mutane da suka gani da tije ne ga ganin su, amma ba ka'ida jam'iyya ba. Mayiwan su ma waɗanda mutane ba sa so ne aka ba musu, domin an hana mu mutane a ba su dama su ɗauki waɗanda suka so zaɓe, waɗanda suka so zaɓe. Aka zo za a yi congresses ahead the delegate. To kawai an zana su kamin zuwan committee, an zana sunayen mutane a cikin wasu gidaje, aka zana sunayen mutane. Yan kwamiti suka zo, na yi korafi gabansu, na ce musu kamin ku zo a riga an gudanar da zaɓe, domin an zo an haɗa mutane cewa to wani kuma zaɓa. Kasancewar Najeriya ce ya shigo, aka take ƙa'idoji, aka take dokoki, aka ƙibin guideline, kawai aka ba su wannan, suka rinci ido, suka ɗauki wannan da suka kuma da shi Abuja. To kajiri wannan abin da aka yi, sai muka fahimci cewa kenan gaba ɗaya kusan za a ce an gama zaɓen gwamna. Idan aka tafi da haka, can an aza mutane shugabanni waɗanda ba jama'a sun ka zaɓe su ba, nan an zo yanzu an yi da delegate wanda ba a bari suka fafata da yan uwansu ba. To in waɗannan delegate suka zo suka yi zaɓe, akwai yiwuwar wani in ya hankula wani ba zai hankula ba. To duk wanda bai hankula ba ya ƙara cewa ya tsaya takara, ya biya kuɗi, sun zo sun tabbatar da ya biya kuɗi a asusun jam'iyya, kuma a tsaya takara da shi ba. To lalle in ya ji haƙƙin shi a hukuma, tilo za a nemi shakin. To neman haƙƙin nan ga wanda ya ci zaɓe haɗari gare shi, ba wai yana tsaya ga wanda ya saba ba, zai kai ga har da shi duk aikin da ya zai lalace. Wai don haka nan zai fara zanwara. Kaga yanzu tunda ba a zaɓe su hanyar da ya kamata ba, to duk zaɓen da za su yi wa. To akwai yiwuwar in mai ƙalubalanta ya yi ƙalubalanta, jam'iyyar Adawa ta yi ƙalubalanta, akwai yiwuwar da sun zo farauta Bushiyani kawai daga zungura sai ɗauka. To mu matsayinmu na 'yan takara, masu son APC ta yi nasara, masu son mu kawo canji jihar Sokoto, mu ga ba za mu aminta ruɓaɓɓun waɗanda an kanaɗa ba a zaɓe su ba su zo su zaɓe mu, su zaɓe mu su shafa mana laɓo, su zama sun sa uwa kwance ɗa kwance. Sai muka ce a'a, mu muna kira ga uwar jam'iyya. Tunda an yi zaɓen nan haka ta kasa ta gyara, to abinda muka so ga yanzu uwar jam'iyya shi ne ta bari a yi ƙato bayan ƙato. Duk wanda adda kati ya jefa, idan duk wanda adda kati ya jefa ƙuri'a, babu mai iya ƙalubalantar mu a kowace kotu. Amma akwai haɗari babba yan aka bari waɗanda daliga suka yi zaɓe. Duk wanda sun ka zaɓa, in dai jam'iyyar Adawa ko kuma cikinmu waɗanda ba a yi ma daidai ba sun ka tafi kotu, to wannan aiki zai koma an koma zero.
A can jihar Niger kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar arewacin jihar, Sanata Aliyu Sadi Abdullahi, da ke neman tazarci, ya zargi shugaban APC na jihar Zakari Jikan Toro da nuna soyayya da goyon baya ƙarara ga gwamnan jihar Abubakar Sani Bello, wanda shi ma yake neman tsayawa takarar kujerar ta majalisar dattawa a wannan mazaɓar. Mai magana da yawun ɗan majalisar dattawan Malam Abdulmumin Atta ya ce tuni da su ma suka rubuta takardar ƙorafi zuwa ga uwar jam'iyyar ta ƙasa, inda ma suke neman a dakatar da shugaban APC na jihar.
Gaskiya ne alhamdulillahi, saboda rashin adalci na shi wannan shugaban jam'iyya ta APC na jihar Niger, wato Honorable Hadul Jikan Toro, makamin Bargo. Saboda a lokacin da tsohon commissioner na land Barista Muktar Nasale ya sai form din takarar dan majalisar tarayya na Bargo Agwara, ya kai mai form din domin ya gani a wannan wurin ne yake cewa shi yana tare da gona Abubakar Sani Bello, domin a takarar da Abubakar Sani Bello yake na takarar sanata yana tare da shi 100%. Ba ma yana tare da shi ba, yana gaba ma gaba, su ne shi ne gaba gaba a wajen wannan takarar. Sa'annan kuma ya ce duniya a gama duniya cewa lalle da kan shi fadi video na nan, mun sa mun yi attaching da video din a cikin takardar da muka aika wanda muka kai a national headquarters. Shugaban kasa Muhammadu Buhari shi wanda yake shine jagoran jam'iyya, sa'annan da shi kuma dattijan arziki shugaban jam'iyya na kasa Sanato Abdullahi Adamu, a wurare daban-daban sun faɗi cewa sun faɗa ma 'yan takarkaru mabambanta cewa za su ba da filin inda za a yi adalci. Da haka 'yan takarkaru su kwantar da hankalinsu, za a yi masa adalci, wanda idan aka yi zaɓen da za a yi, wanda in mutum da kanshi ya sha ƙasa ya san ya sha ƙasa. To amma wannan tafiya a yi mun fi kowa ƙarfi ƙwarin gwiwa. Na faɗi da so da yawa cewa da yadda Allah za mu kada mu mai jama'a gwamna.
To amma kuma kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Niger, Musa Sarkin Kaji, ya ce wannan zargi ne maras tushe balle makama.
a cikin gida dai wannan korafi ba za ka rasa shi ba. Amma abinda na sani da shi mai girma ciyaman mutum ne mai adalci, mutum ne mai kimantawa daidai gwargwado, kuma korafi da suka yi wani tunaninsu dai daban. Amma shi dai na farko ba hana kowa siyan fom ba, ba a ce kada wani a siyar ma da wani ko kada a siyar ma da wani ba.
Su korafin da suke yana kamfen a zaɓi wani ɗan takara, kar a zaɓi wani ɗan takara, wato yana gaya ba jama'a cewa musamman delegate cewa su zaɓi gwamna kar su zaɓi sanata.
Mutum ya ji tsoron takara da ko wani abu daban, amma shi a mazaunin shi na shugaba balansi ne yake. Da girma gona leader ne na jam'iyyar APC a jihar Niger, wannan wani abu ne daban. Amma a mazaunin shi na chairman bai tara wasu ya ce ku yi wane kar ku yi wane ba.
Masu fashin baki dai irin su masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar sun lura cewa duk da yake abin da ya faru a jihar Zamfara a zaben da ya gabata tamkar wata izina ce, to amma har yanzu jam'iyyun siyasa a kasar ba su dauki darasin ba.
Akwai alamu da dama da suka nuna cewa 'yan siyasa din ba su shirye da su koyi darasi. Kamar misali in aka dauki wannan shirye-shirye da suke na zaben ciro din nan, sashe na 34 na dokar zabe ta kasa ta ba da dama na cewa jam'iyyu su yi kokari su yi wannan shirye-shiryen zabe. Za a miƙa hukumar zabe jadawalin bayanin sunayen waɗanda suka yi nasara a wannan zaben ciro din kwana 180 kamin ranar zabe. To idan ka la'akari da wannan sai kaga kuma dokar da hukumar zabe ko ka'ida da ta ba su na cewa su yi kokari su fito da 'yan takarar su tsakanin 4 ga watan Afrilu zuwa 3 ga watan Yuni. To sai kaga gaba ɗaya dama sun ma saba kusan sun miƙe kafa sun shantake, sai yanzu da ake sati ɗaya kamin ƙarshen wannan wa'adin sannan ne suke ta buge-buge. Har wasu ma suna cewa wai a canza a daga musu lokaci a kara musu da sauransu. Kuma idan ka lura kamar in ka dauki sashi na 65 na dokar zaben ita kanta wadda ta fito da cewa ai duk idan an zo harkar zabe to dole kada a tursa samu wani kara matsa mushi. Akwai wasu jam'iyyu da suka sanya ma cewa dole ma kamin ma a saida maka form ko kuma an saida ma kamin ka cika ka kawo ansa, to sai ka nuna cewa ka cika cewa ka yi murabus daga neman wanda daga wannan takara din da kashin kanka ba tare da an tursa samu ka ba. Wanda kuma idan mutum ya je kotu da wannan za a iya soke wannan abin nan din da ake.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari, Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Madalla a gaida Murtala. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
To Aziza a takaice. A jiya Talata kasar Rasha ta kara kaimi a hare-hare da take kai wa dakarun Ukraine na yunkurin kwace Donbas bayan watanni uku cur da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a Ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarin da gwamnatin. Wadanda ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan Ukraine da suka hada da Severodonetsk da ke gabar gabashin kogin Sveti Donetsk da birnin tagwaicinsa na Lysychansk da ke bangaren yammacin gabar kogin, inda dakarun Rasha suke dannawa ta wurare uku don kewaye su. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya Talata cewa kasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa Rasha. Ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin Moscow da Kyiv. Ramaphosa ya yi waɗannan hulicin ne a lokacin da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a Afirka da nufin samar da goyon bayan diplomasiya ga Ukraine. A ƙarshe a jamhuriyar Niger kuma shugabannin hukumar 'yan sanda daga sassa daban na ƙasar suna gudanar da taron kwanaki biyar a birnin Yamai da nufin nazarin hanyoyin inganta aikin tsaro a wannan lokaci na yawaitar miyagun ayyuka.
Thomas Sauraro ana maka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jimbo Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari, nake maka fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.